أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيم ومنا جدد قدر مقال الله سبحانه وتعالى واند بسائر دشي دامن سي وشي نفاسي حدورم وقوان مسلا سيمي البركة. Muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama, ba hujja a kanmu ba. Matashiyar darasin mu yau zai kasance a safha ta 11 a wannan littafi mai albarka, shine littafin Al-Khushu' fi Salat na Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. مولفين يفدا چيوا قال الامام الغزالي، امام الغزالي يفدا بعد ان ذكر هذه الاثار وغيرها، باين يا امبچو انچن اثار وند امبتون سي غباتا دما واسو ودند باسو با، والاثار الظاهره في هذا الشر idan muka dubi athar din abayyane suke dangane da wannan sharadin ma'ana a samu khushu'i a cikin sallah, wanda kamar maganganu na magabata abinda Mu'az bin Jabal ya ruwaita da Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su suke cewa wanda ya iya gane wanda ke damar shi da wanda ke hagun din shi bisa ganganci ina cikin sallah, to babu sallah tare da shi. To idan mun ce babu sallah tare da shi, abubuwa uku ne ake korewa, domin ya ce fala salata la, ko dai kore samuwar abu, ko kuma kore ingancin shi, ko kuma kore kamalin shi. Maganar su cewa man arafa man ala yaminihi wa shimalihi mu'tamidan wa huwa fi salati fala salata la. Yanzu sallar gaya an yi ta, kaga fa'ilan sallar akwai ta a aikace, to sai dai abin da zai biyo baya in an yi ta sallar ta amsu, to wannan kuma abubuwa ne guda biyu. Idan an gudanar da sallar ta bangaren abin da ya shafi hukunce na zahiri, wannan sai ka sallama ka bar mutum, amma amsuwar sallar kuma sai ka bar al'amarin ga Allah maraukakin sarki. Kamar maganganu irin nasu Al-Hasan al-Basri cewa kullu salatin لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبه اصرا، دي صلاه دباب حالتها ta zuciya, masallacin da zai yi sallah gangan jikin shi da harshen shi ke yin sallah amma tunanin shi a wani wuri daban, to lalle wannan kam zuwa ga uquba yafi gaggawa ko sauri sama da rahman Allah madaukakin saki. Jama'i ijma'i na malamai ko tabi'ai cewa ajma'atul ulama'u ala annahu laysa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha, bawa bai da wani sakamako da zai samu a cikin sallar shi sai abin da ya hankalta, ma'ana abin da ya tabbikin sallar irin yanda annabi ya koye yana sallar da gangan jikin shi da kuma zuciyar shi. To sai cewa wal asaru zahiratun fi hadha ash-sharti, asar din da suka yi magana a bayyane suke dangane da wannan sharadin. Fa in qulta, da zaka fada cewa alaysa qad dhakara an-nawawi wa ibn hajar an al-jamhur annaha tujzi'u hadhihi as-salat wa in lam yuhaqqiq al-khushu' fiha, ba imam an-nawawi ya fada da shi da ibn hajar daga jamhurin malamai annaha tujzi'u hadhihi as-salat, irin wannan sallar da babu nutsuwa tare da ita, sallar da babu khushu'i tare da ita, ta wadatas wa illam yuhaqqiq al-khushu' fiha, koda bai tabbatar da khushu'i a cikin ta ba. Wala yu'maru bil i'ada, ba a umarta shi a ce ya saki sallar. Wani zai iya fadan haka, fal jawabu an zalika an naqul, an sa akan hakan zamu fada cewa حدث الإمام ابن القيم هذه المسألة فكان مما قاله ابن القيم الله يمسه رحمه يا تبتر دون المسألة cikin abin da ya fada kamar haka wa amma al-i'tidad biha amma al-safa da wannan sallar da yafi ahkamid duniya wajen hukunci hukunci na duniya wa suqudil qada'i da kuma sarayyararran ku ba za a ce sai ya rama ba fa in ghalaba 'alayha al-khushu'u idan tsoron Allah da kalkasar da kai yayin rinjaye a cikin sallar tashi وتعلقها da kuma rataya da ubangiji a cikin zuciyar rinjayi e itud da biha ijma'an sai alissafa da ita a cikin ibadun shi ansasu a ijma'i na malama nan kamar abin da yake sanye mana dubi cewa a samu kamala ta sallah 100 bisa 100 a ce sallar ta kunshi khushu'i to abin da yake san kamar mustahil ne to amma idan an samu a cikin sallar tashi khushu'i shine mafi rinjayi to wannan sai a lissafa ta a cikin salloli wanda ake ambata sallar ashirance wannan kuma ijma'in malama wa kanat as-sunan wal azkaru jawabira wa mukammilat li naqsiha sallolin shi na nafila da azkar jawabir sune masu dori wa mukammilat kuma su ne masu kammalawa li naqsiha ga abinda sallar ta hawaya idan sallar tashi saboda karancin khushu'i sallan bata samu kamala ba yayi salloli na nafila a gefe guda wancan idan ya zama karewa ne ko tasgaro a cikin sallar shi menene zai dora sallar azkar da nafilifili idan an samu tawaya da gibi a can a ina ne za a samu abinda za a kammala sallan tashi ta zama sallah kamila ayyukan da bawa ke yi na nafilifili da kuma azkar wannan idan tsoron Allah da khushu'i sun yi rinjaye kenan muqaddara abinda ake bukata ya samu a sallar tashi ya samu 100 bisa 100 to sai ya samu 70 bisa 100 kaga yayi fasa to abinda ya sallata na nafilifili abinda ya na azkar su ne za a dauka sai a tattara su sai a kammala wancan gibin da bai ida rufi a sallan farilla ba wa in ghalaba alaiha adamu al-khushu idan ko rashin kalkasar da kai ga Allah shine yayin rinjaye a zuciyar shi wa adamu ta'alluqiha da kuma rashin ratayuwar zuciyar shi da sallan fa kad ikhtalafa al-fuqaha fi wujubi i'tidadiha anan malamai sun yi sabani fi wujubi i'adatiha wajen wajibcin sake ta wasu malaman suna ganin wajibi ne sai an sake wasu na ganin ba sai an sake ba fa awjaba ibn hamid wa al-ghazali ibn hamid da al-ghazali suna ganin wajibcin hakan wa dhahaba aktharu al-fuqaha'i amma mafi yawancin malaman fiqh sun tafi akan anna bara'ata ad-dhimma tahasulu bi fi'liha sauke nauyin da ke kan shi a shar'anci a zahiri to yana iya tabbatuwa idan yayi sallar a kowane hali don a iya kafa hujja da irin wannan sallar wanda ya fada cewa na gan shi yana sallah a lokacin da ake taba ba shin wai wane yana sallah ko bai sallah sai wani ya gan shi yana irin sallar nan da babu khushu'i a cikin ta yana fincen sallah to wani ya iya ba labari cewa na gan shi yana sallah mun fahimta da kyau kuma idan an gan shi yana irin wannan sallar a iya lissafa ta a cikin salloli misali wani ta shi kai sallah a nayi sallah a tambayi wani wani kage yayi sallah ina ga yayi sallah shikenan gurin wa yasqulu al-qada'u kuma a ce sai ya rama wannan rankon ya fadi ba sai ya rama ba walakinnaha ka salatil mura'i sai dai sallan tashi zata kasance kamar sallan mai riya la thawaba fiha babu lada a cikin ta wannan kuma rashin ladan ya tabbata a nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum yayi sallar da babu khushu'i ya tattara sallar yanda yaso ya ga dama ya miga bayan kammala sallar za a tattare sallar irin yadda ake tattare tsumma a jefe shi da sallan a fuskan kuma sallan za ta ci Allah ya la'ance ka ya tozarta ka kamar yanda ka tozarta ni mun fahimta da kyau sallar da akalla mutum ya tsaya ya nutsu ya bata minti 10 sallata amma cikin minti 2 uku sai mutum ya salla ya kare kenan wannan rashin sanin tasirin salla ne ga rayuwar dan adam shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada cewa farkon abin da za a fara aunawa a aikin bawa gobe alkiyama shine sallah idan har sallar ta aunu daidai madalla da sallah madalla da sauran ayyuka na ibada idan har an samu sallar mutum bata yi ba tir da irin sallar da mutum yayi wanda Allah bai ansa ba to da sauran ayyuka baki daya shi yasa hatta a babin tarbiya Allah ke umartar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ka umarci iyalinka da sallah kuma kai ma ka yi hakuri ka jure ka yi sallah ba mu tambaye ka maganan arziki ba neman duniya abinda za ka yi tahsili akan shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa ashe kaga babu hikima saboda shagaltuwa da neman kudi mutun ya tozarta sallah yanzu ka bar abinda Allah madaukin sarki ya lamunce ma inda ka tsare sallan shi da arziki kuma ka tafi neman abinda ba ka da tabbas ko garanti akan shi in kai wasa da sallan amma za ka samu a yau nawa nawa a cikin mu suke kula da duniyar ƴaƴan su ta hanyar abinda ƴaƴan za su samu ba tare da yaran sun yi sallah ba yaro tun yana karami ake nuna mar hanyar neman kudi wani a sai masa baro a bashi wani tallar ruwan sanyi wasu yaran mata tallar gwaba tallar mangoro nau'in talla kala kala wani yaron tun yana karami a dauke shi akai wajen makaniki tun yana karami ya fara koyon trader ga sunan ayyuka burjak har ya kai ga ya san ciwon kudi shi da kanshi amma bai san ciwon sallah ba bai ma iya ta ba bar yana ganin sallar ma wato kamar dakile wani yunkurin shi ne na samun kudi domin za a kira yi sallar minti 10 zuwa 15 da zai bari ya je yi sallar yana ganin kamar ya datse man neman kudi dan haka baya marhaba da sallar wanda ke da tabi'a irin wannan ga yamin yaushe zai rabu da talauci talauci mafi illa shine rashin wadatar zuci Allah ya ba mutum ya kiko shi a kara masa ya kiko shi mutum ya mallaki abin da ya zama wajibi ya ce alhamdulillah amma har yanzu jaji yake to haka nan idan ka dubi babin tarbiyya Allah ke cewa innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar ayyuka na alfasha masu muni a shar'ance da ayyuka na munkari ayyukan da shari'a ba ta son su wanda ya tsaya ya tsare sallah irin yanda annabi ya koyi yana samun garkuwa to amma yaro ya tashi bai iya sallar ba tun yana karami yana dauke dauki tun yana karami yana haura bangayen mutane tun yana karami ya sanya barke shago tun yana karami ya sanya warce ya ruga tun yana karami ya sanya bincike inda ya san iyayen shi na ajje kudi ya dauka amma baban shi ya rika fada cewa ko dai yaran anguwa ko abokan shi a makaranta sun bata ma tarbiyyar da daman ko bai tarbiyyanci dan ba shi a iya tunanin shi idan ya ba wa dan shi abinci ya ba shi abin sha ya dinka mar tufafi ya sai mar keken hawa ya gama wa yaron shi kenan wai yanzu yaron ya tashi ya zama lalatacce kuma fada yake wai ya gina wani ya rusa ba to anan sai malaman suka ce walakinnaha ka salatul mura'i sai dai sallan nashi za ta zama kamar sallah ta mai riya la fawaba fiha babu lada tare da ita sallah ta mai riya alƙawarin azaba ma Allah ya zai masa dan ya ce fawailul lil musallim alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yara'un wadanda akwai rafkana a cikin sallar su Allah ce azaba ta tabbata gare su wanda sunnar Allah a cikin bayin shi dangane da sallar ta tsamar da mutum daga barin halaka ta daidaita alaka dangantaka mai kyau tsakanin bawa da ubangijin shi wala tanfa'uhu fil akhirah sallar tashi ba za ta amfane shi ranar lahira ba wama ajmal ma qala kul imam al-ghazali ma makin kyawun abinda imam al-ghazali ya fada ba'ada taqibihi ala ra'yi man lam yadhkur hadha ash-shart bayan yayi takibi yayi karin bayani a bisa ra'ayin wanda bai ambaci wannan sharadin ba wani sharadi wa huwa al-khushu'u shine a samu khushu'u qalqas sadakai li sihhati salat wajen ingancin sallah bi qaulihi sai ce ai ilam kasani annal fuqaha malaman fiqhu waɗanda suke duban ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su istinbadin hukunci la yatasarrafuna fil batin ba sa iya hukunta abin da ke cikin zuciyarka wala yashukuna anil qalbi ba sa tsaga zuciya su san menene itikadin ka wala yatakallamuna fi tariqil akhirah ba sa magana dangane da abin da ya shafi tafarki na zuwa lahira abinda Allah madaukin sarki ya barwa kanshi ilimi bal yabnuna ahkamad dunya ala zahiri a'malil jawahiri a sukan gina hukunce hukunce na duniya a bisa bayyanan ayyukan da gabbai ke yi idan mutun ya tashi yayi sallah babu kamalar ruku'i babu kamalan sujudi suna iya hukunta cewa sallanka bai yi ba domin wani ya zo ya yi sallah gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaishe da manzo Allah ce je ka sake sallah sallanka ba ta yi ba karshe dai ya maimaita sallan miraran har ta kai shi ga haddin ya ce manzo Allah ba zan iya wanda tafi wannan kyawu ba ko ya min to amma idan mutum ya zama ya yi sallan shi da ruku'in shi da sujudin shi wannan baka iya hukunta abin da ke cikin zuciyar shi akwai khushu'i tare da shi ko babu khushu'i lokacin da yake sallar menene alaka tsakanin shi da ubangijin shi yana ji a jika cewa yanzu yana gani da Allah madaukin sarki ko ba haka bane wannan ba aikin malamai bane sai dai su yi bayani dangane da nassosan da suke kashedi da jan kunne a bisa wanda ya sallah babu khushu'i wa zahirul a'mal bayyanan ayyuka kafin sun wadatar li suqutil katli wajen sarayar kisa aw ta'ziri ko kuma ladaftarwa min sultan daga shugaba ko sarki amman adda salata fi zahir ga wanda ya salla zahir idan an samu yayi sallar da wannan sallar a iya kafa dalili ko hujja cewa yayi salla ta'zirin da za a yi masa ko kisa inda bai yi ba sai a kawar da wannan ta'zirin ganin yayi sallar fa amma ma yanfa'u fil akhirah amma abinda zai amfanar da shi a lahira wa yuthabu alai a kuma bashi lada fa laysa hadha min hudud al fiqh wannan baya daga cikin iyakokin da malaman fiqh ke tattaunawa kai illa su yi bayani lalle aiki baya amsuwa wurin Allah madaukin sarki sai an yi irin aikin da annabi yayi kuma sai a kilasi ya abuci aikin amma duk aikin da aka rasa mutaba'a koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma aikin da aka rasa ikilasi babu ko shakka Allah madaukin sarki ba zai amsa ba dhahabul aqli fi umurid dunya hal yubtilu salat tafiyar hankali cikin al'amuran duniya shin yakan bata sallah ma'ana lokacin da masallaci ke yin sallah sai tunanin shi ya tafi wuri kaza da wuri kaza yana tuna abu kaza da abu kaza a iya lissafa wannan cikin abubuwan da ke bata sallah wayaridu huna su'al anan tambaya na iya zuwa fi dhihnil qari'i a cikin tunani ko zuciyar mai karatu ba'da qira'atihi lima naqalna an jam'in min ahli al-ilmi bayan ya karanta abinda muka cirato daga taron ma'abuta ilimi fi wujubi da khushu'i wajen cewa khushu'i wajibi ne wa hudurul qalb wanda zai yi sallah ya halato da zuciyar shi fi salat a cikin sallah watakila idan mutun ya karanta abinda ambaton shi ya gabata na wajibcin wannan to zai iya cewa hal ya ani zalika anna al-mar'a kama yuhaddis fil ghalib idha warada ala fikrihi wa qalbihi shu'unud dunya hal tufsidu salatahu bidhalik hal tafsidu salatahu bidhalik tambayar da mutun zai hal ya ani zalik abinda hakan ke nufi anna al-mar'a shi mutum kama ya hadithu fil ghalib kamar yanda yake faruwa a mafi yawancin lokaci shi mutum idha warada ala fikrihi wa qalbihi shu'unud dunya idan wani tunanin al'amuran duniya yazo a cikin tunanin shi da kuma zuciyar shi hal tafsudu salatuhu bizalik kenan sallar shi ta yi baci da hakan wa hal yaslimu min zalika ahadun minna sannan akwai mutum daya a cikin mu da zai kubuta daga barin tunani irin na duniya a lokacin da yake cikin sallah fal jawabu ala zalik an sa kan hakan an naqul muce laqad sarraha ahlul ilmi haqiqa ma abuta ilmi sun bayyana kadnil munir kamar ibn munir wal muhibb at-tabari kamar muhibb at-tabari wa ibn battal da ibn battal fi ma nakalahu an hubb ibn hajar cikin abin da ibn hajar ya hakaito a wurin sa ko ya ciro mimma mulakhasuhu da bima mulakhasuhu da abinda talkisun magana shi shine cewa innahu alal insan abinda ke zama wajibi akan mutum an yuqbila ala salatihi bi kalbihi wa niyyatihi yuridu bidhalika wajha Allah abinda ake bukata ga masallaci zuciyar shi da niyyar shi ya nufaci Allah madaukakin sarki da su wa an yajtahida yayi kokari fi ihbari dhihnihi wajen halarto da tunanin shi wa aqlihi da hankalin shi fi salatihi a cikin sallar shi wala taqata lahu baya da iko wala yulamu ba'da dhalik ba za a zarge shi bayan hakan ba ala ma kad yaridu ala qalbihi min umurid dunya ma ijtihadi a bisa abin da ya kwace ya zo mar cikin zuciya bayan yayi ijtihadi da kokarin ya fitar da shi wa hirsihi ala muhawalati tarkizihi fi salat da kwadayin da yake da shi a bisa yunkuri ko kokari na tabbatar da al'amuran shi akan sallah ina fata muna gani kada mutun ya bar al'amarin sallar shi da wasa haka mutun yayi iya kokari ya ga ya zai tsayu ya zai fuskanci Allah madaukakin sarki yayi iya kokari nashi to abin da ya kwace ya shigo na tunanin duniya wannan ba za a zarge shi akan hakan ba amma idan mutun ya bar al'amarin hakanan sakewawai ba tare da wata muhawala ba ba tare da wani yunkuri ba har shi dan yayi mar wasa to akwai yiwuwar ya tashi a tutan babu shedan ya hana mar jin dadin sallah shedan ya bushe mar hasken sallah ya hana shi jin dadin gadi da ubangiji shi wanda na faɗa cewa babu abin da bawa yafi jin dadi bawa mu'mini illa gane shi da ubangiji shi a cikin sallah shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa an sanya farin idanuna da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin sallah so tari idan wani al'amari ya faru gare shi na damuwa yakan sanar da Bilal cewa ka hutar da mu ya Bilal ayi kiran sallah in lokaci yayi sai a samu nutsuwa kun fahimta da kyau Allah ya mana muwaffaq wasa'il khushu'i fi salat abubuwan da ke sanya mutum ya samu khushu'i a cikin sallah إن السؤال الذي بات يشغل الكثيرين منا تنبيه ديقانينا شغلت الدم في يوا دقسكم من أهل الصلاة دقسكم ماسين صلى وشيني تنبيه كيف نستطيع تحقيق الخشوع في صلاتنا يا يزام يتبت الخشوع صورا الله أسين صلى رمو أبين ديوا مسلا شيزي يتنبيه كنشي وكيف يصرف المرء عن قلبه امور الدنيا وهو امام ربه تنبير يا زاي متون يجوير ده الامران دنيا ده تنادي تنادي daga barin zuciyar shi a lokacin da yake tsaye gaban ubangiji shi wa waqifun bayna yadayhi yana tsaye gaba gare shi ma'ana gaban Allah madaukakin sarki fal jawab ansa anna zalika yatahaqqaqu bi iddati ashiya hanyar da mutum zai biya tabbatu a bisa tsoron Allah a cikin sallah to sukan tabbatu ne da abubuwa da yawa wanda dhukirat mufarraqa an ambace su daban-daban fi kutubi ahli ilmi a cikin littafin mabuta ilmi minha amma daga cikin su abu na farko ihbarul qalbi fi salat mutum yayi kokarin halarto zuciyar shi a lokacin da mutum ke yin sallah wannan kuma sai mutum yayi ijtihadi yayi kokari wanda yake jin radio ya san irin yanda yake tsare tunanin shi don ya fahimci me sabon radio ke isarwa mun fahimta to sama da wannan zaka ya zaka daure zuciyanka da tunaninka tun daga farkon fara sallanka har zuwa ƙarshe a ce kana tunanin a gaban wa kake wa ma'anahu abinda hakan ke nufi annahu al-musalli ya zama wajibi ga mai sallah an yufarriga qalbahu ya kadaitar da zuciyar shi masaba'a gurgurdan iko min shawagilid duniya daga shagalce shagalce na duniya wa umuriha da al'amuranta qabla an yadkhula fi salati kafin ya shiga cikin sallah famata ahammaka amrun duk lokacin da wani al'amari ya himmantu gare ka hadara fihi qalbu darura wanda zuciyanka yazo da shi a bisa larura fala ilaja li ibarihi baka da magani wajen halarto da wannan abin illa sarfil himmati ila salati sai ka juyar da tunaninka zuwa sallah ma'ana kwatsamsai wani abu ya shigo maka yaya zakai da wannan abin baka da magani sai kai kokarin dauke tunaninka daga barin wannan al'amarin na duniya ka mai da shi wurin sallah ka san cewa gaban Allah madaukin kake wan siraful himma yanda mutum zai juyar da himma shi taktalifu ahwaluha halayen ko yanayin yakan saba kuwatan wa ba'fa wajen karfi ko rauni bi hasabi quwwatil iman bil akhirah gurgurdan karfin imanin da mutum yake da shi dangane da abin da zai samu gobe alkiyama wa hatikari duniya da kuma yanda ya dauki duniya ba bakin komai ba wani duniya girma take da akwai aure shi ta da muhimmanci zaka samu hannun shi duniya lahira ko oho wani kuma ya bar duniyar kamar yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya batta cewa ba ta da kima ko daraja da haka babban abin da ya dame shi lahirar shi famata ra'aita qalbak la yahduru fi salati duk lokacin da kaga zuciyanka baya tare da kai a lokacin da kake cikin sallah fa'alam kasani anna sababa zalika baful iman abinda ke sabbaba hakan shine raunin imani fa alayka an tajtahida fi taqwiyati abinda ke wajibi akan ka kai kokari kai kwazo ka mayar da hankali wajen karfafa imaninka saboda imani karuwa yake kuma yana rubuwa a duk lokacin da imanin mutum ke karuwa zai iya ji ya kuma fahimta hakanan lokacin da imanin mutum ke rubuwa to bai kamata mutum ya bar imanin shi a cikin da'ira ta sukurkurcewa ba watakila zai yi wani abin da da zai ji damuwa kuma yanzu abin ya wuce mutumin da da sallah in ta wuce shi yana jin ba daɗi sallah in ta wuce shi yanzu ban ma samun damuwa da idan jami'i ya wuce shi baya yarda yi sallah shi kadai a zai nemi masallacin da ba a yi sallah ba don ya samu dadan jami'i yanzu da ya ji a masallacin an goso an ce assalamu alaikum sai ya kabbara daki sai ya sallah kawai tafi shi koda ko ga wani masallaci can gaba ya san ba a yi sallar ba amma ba zai jami'a wannan wurin ba wannan alama ce ta raunin ibadi abu na biyu at-tafahhumu li ma'al qur'ani wa adhkari salat fahimtar ma'anonin alqur'ani da kuma azkar na sallah domin daga cikin abin da ke taimaka mutum kwarai da gaske idan mutum na karanta alqur'ani ya rika fahimtar me alqur'ani ke faɗa wadhalik wannan ko bi an yi tahida da musalli mai sallah ya ijtihadi fi tafakkuri wajen tunani wa tafahumi da fahimta lima yuqra alaihi min kalamillahi fi salatihi abinda ake karantawa na zancen Allah a cikin sallan shi amalan bi kaulihi ta'ala domin yayi aiki da fadan Allah da yace afala yatadabbaruna qur'an shin ba sa fahimtar alqur'ani ne yanzu ko ka san da yawa yanzu ai sallar magriba muke da yawa ko wanda da zaka tambaye su limamin da ya ja sallah wace sura ya karanta a rak'a farko da rak'a ta biyu wani bai sani ba kuma bai sani bane a yamance ko ko lokacin da ake katun shi ba a tare da shi a zuciya kawai sai in an yi ruku'i yayi in an dago ya dago da yawa ake samun irin wannan har ta kai haddin da wani lokaci limamin zai rafkan nuwa sai waɗanda ke lura da sallan suna bin limami idan sun yi mata tasbihi sannan hankalin shi dawo jikin shi yayi ta tunanin wai me ya faru a cikin sallah amma ba zai tunawa ba saboda rafkana kawai to Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran ba sa la'akari da alqurani ne abinda ake bukata da alqurani shine atadabbur ay lura afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ko akwai wani marfidi wani kwado wanda ke hana su fahimtar abinda alqurani ke karantarwa wa kadhalik hakanan yuhawil masallaci yayi kokari an yulahiza ma'ani al-adhkar wal adiya azkar da yake karantawa a cikin sallah da addu'o'i ya fahimci me suke karantarwa dan yakan taimaka wa mutum kwarai kai masallaci ka san a gaban wakaci fa yatafakkar fi kulli dhikrin shuri fi salat dukkan zikiri ko ambaton da aka shar'anta a cikin sallah yayi tunani be daidai hikiman sanya wannan ambaton a wannan wurin masallaci a lokacin da yazo tsaya gaba ga ubangiji zai yi sallah ya tsaya ya lura da kyau menene hikiman da aka ce kalli gaba sai yi sallah kalli Ka'aba menene hikima wajen shar'anta mar alwala kafin yayi sallah menene hikima wajen ya kasance cikin cikakken tsarki kafin yayi alwala idan yazo sallah lafazin Allahu Akbar me yasa akai umarni da Allahu Akbar da za a ce Allahu a'zam bayyiba Allahu afdal bayyiba da abinda yake kama da wannan abinda aka shar'anta Allahu Akbar mun fahimta da kyau kafin ya fara karatu na sallah addu'an bude sallah yayi la'akari wani ma'anoni take kunshe da su haka nan lokacin da ya fara karanta Fatiha ya riga halarto ma'anonin kalmomin surar Fatiha a cikin ranshi idan ya kare ya biyo da kowace sura bayan Fatiha yayi tunanin sakon da kalmomin surar ke dauke da su lokacin da ya ruku'i ya ajiye hannun shi akan goshin shi ya ajiye hannun shi akan gwiwar shi abinda yake karantawa a cikin ruku'i ya auna me yake faɗa me ne da hikiman shar'anta wannan ambata a cikin ruku'i idan mutum ya shagaltar da kansa irin wayannan abubuwan to babu ko shakka zai rika jin kushuri a cikin sallah na zuma abinda wani zai ce maka shi bai sani ba misali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azima wa bihi bai san me suke nufi ba ya sanya bata lokacin shi ya koyi wani abu wanda ya fi wannan wahala abinda ke da alaka da duniya wanda sanin shi baya amfanar da shi komai jahilta shi baya cutar da shi amma ga ya jahilci abinda zai amfane shi a duniyar lahirar shi wani sai ya maka tambaya shin wai azkar da ake a cikin sallah shi baya iyawa da larabci tahiya baya iyawa da larabci in yayi da Hausa babu laifi da Allah kace wai duk azkar na cikin sallah baki da shi larabci bai iyawa to amma ya san ma'anar da Hausa shi in yayi babu laifi ba yi da niyya ya muhawala ya kokari ya koya addinin koyon shi ake abinda ya zama dole sai mutum ya koya dole ne mutum ya koya to sai mawallafin littafin ya ce fa yatafakkar yayi tunani fi kulli dhikrin shuri'a fi salat a dukkan zikirin da aka shar'anta a cikin sallah wa ma'anahu al-khass bihi da ma'anan shi ke bantacciya da wannan zikirin wa yastahdiruhu bi qalbihi ya halarto da abin a cikin zuciyar shi fa yuthni bihi ala Allah ya yabi Allah madaukakin sarki ma'a huduri ma'anahu fi qalbihi tare da ma'anan abin da yake karantawa ma'anan nan a cikin zuciyar shi fa yuwafiqu al-qalbu al-lisan to anan ne sai zuciya yayi muwafaka da abin da harshe ke fada idan harshe ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki iko ya tabbata ga ubangiji na mai girma to kuma sai ya halatto girman Allah a gaban shi kun fahimta ba ya zama kalmar da zai rika mai baita ta kamar a kukuturu fadan kalmar yake kawai bai san me kalmar ta kunsa ba amma lokacin da yake sarkake ubangiji idan yana tuno sarkin Allah madaukin sarki a ranshi yana kawo shi to sai ya zama sallar shi tana samu muqarana da khushu'i abin da ke zuciyar shi sai ya rika muwafaqa da abin da harshen yake fada wa min al-amthila allati yumkinu lil-mar'i an yuqisa 'alayha yana daga cikin misalan da yana yiwa ga mutum yayi kiyasi ya auna idza qala al-musalli idan mai salla ya fada cewa subhana rabbiyal azim idan ya fadi wannan an yulafiza fihi ma'na at-tasbih kalmar subhana me take nufi kun fahimta daman da zaran ka ce subhana to sai ka dubi kalman da subhana ta kunsa alladhi huwa sulbun naqais alladhi huwa salbun naqais sarkin iko Allahu akbar wato idan kai tasbihi ga Allah madaukakin sarki ma'anar abin da zai baka salbun naqais shine zare duk wata tawaya daga barin Allah madaukakin sarki subhana sarki iko ya tabbata gawa rabbi ubangiji rabbi to duk abin da zaka lissafa tawaya ne to Allah madaukakin sarki ya kubuta daga wannan tawaya wa kullu ma la yaliqu billahi fi asma'ihi wa sifati da duk abin da baya dacewa a jingina shi ga Allah cikin sunaye da sifofi yanzu akwai na ka'is ga dan adam to jingina su ga Allah madaukakin sarki ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira yanzu akwai abin da yake kamala ne a wurin mutum amma jingina wa Allah kuma na kasu misali kamar haihuwa haihuwa na daga cikin kamala kamala ta albashariya a ce mutum yana haihuwa aure kamala ne akwai haddin da idan mutum ya kai aka ce bai da aure kuma sai ka ji abin bambara kai to amma Allah madaukakin sarki me zai yi da mata me zai yi da da kudi na daga cikin kamaliyat domin sukan taimaka ma hatta gudanar da addininka a shi kaga Allah madaukakin sarki baya da bukatun abin da dan adam ke bukata zuwa gare shi to sarkake Allah madaukakin sarki ga duk abin da bai dace da shi ba na sunaye ko sifofi wa yulahiz kazalik bayan haka idan yayi mulahazan kalman subhan sai ya dawo mulahazan ma'anar rububiyya wal ubudiyya da yace rabbi ubangiji na wal ubudiyya da kuma bauta masa fi kaulihi da yace rabbi waqifan ala ma'anal azama yana mai tsaye akan ma'anar kalmata al azama girma al mustawjiba lir rububiyyati wat tasbih wadda ke wajabta rububiyya ta Allah madaukakin sarki ka san Allah shine mai samarwa shine mai rasarwa shine mai badawa shine mai hanawa shine wanda ke halitta sannan ya anshi halittar shi a lokacin da ya so ya gama wannan dandanan sai ya halarto a ranka cewa ka san Allah ne ya samar da kai yanda ya samar da kai ba tare da yawa kowa shawara ba ba umarnin shi akai ba haka idan zai dauki rayuwarka baya shawara da kowa kuma ba wanda zai hada shi wannan sai ya haifar ma da tsoron Allah kaga cewa watakila lokacin da kake cin ruku'inka ka yi kifawa kasa shikenan ka mutu watakila kana tsayuwan sallah ka yi yanke jiki ka fadi watakila kai sujudi zaka iya mutuwa a wannan sujudin watakila kana zaman tahiya zaka iya mutu wa kabalik hakanan an yulahiza ma'al al'ulu sai mutun yayi mulahaza ta al'ulu wato shide uluwu zati wa uluwul qadar wato daukaka ta Allah madaukakin sarki wal qahar da kuma karfin mulkin shi a lokacin da masallaci subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la al mustawjiba li uluwihi bi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi ala kulli shay wanda ke hukunta ubangiji madaukaki ne a zatin shi madaukaki ne a sifofin shi madaukaki da cikin ayyukan shi madaukaci ne a cikin hikimar shi ala kulli shay wa hikmatuhu ala kulli shay da hikimar shi akan kowane abu wa idha qala idan masallaci yace iyyaka na'bud yulahis anan sai yayi mulahaza ya hasashen ma'anal ibada ma'anan ibada wa hiya ta'a shine yin ta'a wa ghayat al khudu'i da matukar kalkassar da kai wazzul da risnawa wal inkisar da karyewar zuciya lillahi ga Allah madaukakin sarki sallaci yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon shi ana akwai ishtigali ishtigali shine taqdimul ma'mul wato taqdimu ma haqquhu at-ta'khir asali na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka amma sai kace iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ma'ana ba ma hada botanka da boton kowa domin kai ke samarwa kai ne mafi cancanta a kadaita da bauta to amma da bawa ce iyyaka na'budu shin zaka iya yin bautar yanda Allah yake so ba tare da taimakon Allah ba ba zaka iya ba to sai Allah ya karantar da kai bayan ka ce iyyaka na'budu kai furci ka ce kuma iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka domin idan Allah bai agaje ka ba Allah bai taimaka maka ba ba zaka iya yin ibadar yanda Allah yake so wa nahawi zalik da abin da ya kama da wannan min al ma'ani daga cikin ma'anoni allati la yahsuruha zihin wanda tunanin dan adam ba zai iya takeice su ba wala al qalam haka nan da zaka dauki al qalami ka yi rubutu kace ma'anonin da za a fahimta a cikin sallah wanda za su yi tasiri ga masallaci ba wanda zai iya yakance su wallati in ajraha al muslim fi salatihi ala qalbihi wa aqlihi طبع على الشيطان طريق وسوسته وشغله بأمر الدنيا في صلاته والتي حنيو يند إن أجراها المسلم مسلمي يقدر ندسو في صلاته أتكين سلنشي يقدر ندسو على قلبه أزوش ينشي وأقله دهان كلنشي طبع على الشيطان طريق وسوسته زي ينكي وشيطان حنيو ينجيف وسواسي وشغله دين ديكي شغل تدمتاني بأمر الدنيا al'amar duniya fi salati a cikin sallar shi kun fahimta haka al'amarin yake mutum ko alqur'ani yake karantawa sai ya zama zuciyar shi na halarta ma'anonin alqur'anin lokacin da yake karantawa to babu shakka duk lokacin da mutum ya khatma ta alqur'ani sai ya ji yanayin shi ya bambanta da kafin ya karanta amma idan mutum ya zama zai rike wa alqur'ani ko sallah shiga shan tun ga dangare to shekara 10 zai yana ba abin da shan zarago shi kullum sai ka same shi yau ya jiya ko ma a ce garajiya dai amma duk lokacin da mutum zai rakkaza tunanin shi da al'amarin shi akan zancen Allah lokacin da yake karantawa tasirin shi a bayyane yake abu na uku matakan da mutum ke takawa ya samu khushu'i an ya arifa anna salat hadiyatul abd ila rabbi Allahu akbar mutun ya sani anna salat salla taqaddara hadiyatul abd kyauta ce da bawa ke bayarwa ila rabbihi zuwa ga ubangiji shi kana ba'du salati daya daga cikin magabata ya fada yace as-salatu kajariya idan ka dauki salla misali ne zai kawo sai sai kamar baiwa ce tuhuda ila malikin bil mulu wanda zaka aika kyautar ta zuwa ga wani sarki daga cikin sarakuna famazzan menene zato bi man tuhuda ilaihi jariyatun shalla ga sarkin da aka bashi jariya baiwa ko kuyanga mai kambale wanda hannunta haka tana da farlai sai a ce an kai masa kyauta aw awra'a ko ku a ce an bashi kyautan baiwa mai ido daya aw amya'a ko a ce an bashi kyautan baiwa makauniya aw maqtu'atal yadi war rijli ko kuma a ce an bashi baiwa mai yankakken hannu ko mai yankakken kafa wa kaifa idza uhdiya ilayhi jariyatan mayyitatan bila ruh to kuma ina a dauki jariya baiwa matacciya a ce ga kyauta aka kai masa Allah ka dubi khairu misal yanzu mu dauka dake ba ma lokacin bayi bane a ce wani babba ne kake son zaka aika masa kyauta kaddara a ce sallar layyitu kake son zaka aika sarkin garin kurago a bisa abin da ke tsakanin kai da shi na mutuntawa yana da alheri da yawa da yima amma kana ganin ba zaka iya mukafa'a ba wannan kyauta ce ta ta nuna kana kaunan shi kana son shi sai ka samu rago ragon da yake kariyayye ne ko mai kariyayyen kaho ko mai ido ɗaya ko makafar rago sai ka aika masa ya zai mutunta abin da ka aika masa na kyauta zai dauka kari na shi to kuma sai ka aika masa da rago mata ce kace ga kyauta na ga masa zai amsa zai amsa ba sai ce to in haka ne fa kaifa bi salat ya dangane da sallah allati yuhdiha al-'abdu wa da bawa ke bayar da ita wa ya taqarrabu biha ila rabbih kuma da sallar ne yake kokarin ya kusanci ubangiji shi fa idza faqadat khushu'aha idan sallar ta rasa khushu'in ta allazi huwa lubbuha wanda shine kwayarta shine asalin ta wa ruhuha shine rayin ta wa qalu suka ce ta'dilul qalbi an ubudiyyati li huduri wa khushu' تعطيل لملك الاعضاء عن عبوديته من فهمت خشوع شيني لب شيني زوجيا yanzu ko ma'aunin mutuntaka ai zuciya shine ko haka manzo Allah ya fada yake cewa a cikin jiki akwai tsoka idan tsokar ta gyaru jikin ya gyaru in tsokar ta baci jikin ya baci manzo Allah ya ce shine zuciya menene zuciya a cikin sallar ka shine a samu khushu idan akwai khushu'i to sallan ka sallace mai rai idan babu khushu'i sallan masallaci sallace matashiya wa qalu malaman suka ce ta'dilul qalbi yin watsi da zuciya an ubudiyatul hudur daga bautawa Allah a matakin halarto da Allah wal khushu da kuma khushu'i ta'dilul limalikil a'ba an ubudiyatihi wato yin watsi ne ga shugaban gabbai baki daya yanda ya watsi daga barin abin da yake bautawa wa azlul lahu anha janye jiki ne daga barin abin da yake bautawa fa ma za tuguni ta'atu ra'iyya to kuma ba'an sauran talakawa mai zai yi mun fahimta da kyau yanzu idan zuciyanka ya zama babu girman Allah a cikin zuciyanka yodan goshi yayi sujudi hannu yayi gabbai sun yi bai amfanin haka wanda aka ce shike jagoranta ana son ayi amfani da sakon da ke dauke da shi shine abin da Allah zai auna aba manzo Allah ke fadi ba cewa idan masallata sun tsaya ba wai tufafin su ko jikin su Allah ke kallo ba Allah yana kallon zukatan su to sai aka leka zukatan duka a mace suke kawai dan ka sa shadda sai a ce shikenan wurin khalas sallata ta yi dan ka sawo kufta a mata surfani shi shikenan sallar ka tayi dan ka zo a cikin mota sai a wannan mai hannu da shuni ne cewa qad azala malikuha wa ta'attal wanda ke jagoranta gaggar jikin ya kaura cewa khushu'i yayi watsi da shi wal a'da'u tabi'atu lil qalb sauran gabbai suna bin zuciya ne tasluhu bi salahihi suna gyaruwa da gyaruwan zuciya wa tafsidu bi fasadihi suna baci da bacin zuciya kamar yadda hadisi ya tabbata abu na hudu shine izalatu kulli ma yushawwishul khadir kawar da duk abin da ka iya sanyawa rai tunani fi salati a cikin sallah duk abin da ka san zai iya jan hankalinka a cikin sallah to kawar da shi wannan kuma ya hada da wayoyi da muke da su yanzu wani sa'in ka sanya wayar a salati ya fi zama alheri sama daga sanya ta a vibration ba don wata za ka samu vibration da karfe ki da kwai idan an yi sai ka riga jin tana gumza haka a cikin abin nan kuma kai da ke sallan za ka riga jin jijjiga ta a cikin aji to amma duk abin da mai sallah ya san zai dauki hankalin shi sanya masa waswasi a cikin sallar shi ya zama wajibi ya kawar da shi na farko karahiyatu salati lil haqin akwai karhancin yin sallah ga mutumin da ke matsaye bawali ko bayan gari saboda ne babu nutsuwa tare da shi wa bi hadarati ta'am hakanan ba maganan sallah akwai karhanci ga wanda zai yi sallah gaban abinci yunwa yake ji kuma an kawo abinci kuma sallah za a yi me zai faru shine rashin nutsuwa anan wasu daga cikin malamai sun ce Allahumma sai dai idan abincin baya ciwa saboda zafi zai buƙaci a barshi ya huce to ai ya gabatar da sallar wasu sai ganin a'a ma damar hankali zai karkata zuwa ga abincin fa ai hakuri a fifita shi huce a sanna ai sallar Allahumma sai dai idan nau'in abincin da aka kawo mutum baya shi ne shi to wannan bayan da iya ma'ana ko dai a bisa dabi'anka ta halitta wannan abincin baka cin in ga cutuwa zaka yi ko kuma a sauke rashin lafiya likita ce karkace abinci idi kaza kuma irin shi ne aka kawo kaga wannan bayan da ka iya ko kuma azumi kake an kawo abincin duk da kana jin yunwa da kishiwa ga abinci ya ka iya anan kaga tunaninka ma na kace abincin ba zai zo ba to shine anan sai malamin yake faɗa cewa wa bi hadar ta'am ittafaqal fuqaha malaman fiqh sun yi ittifaqi kama qala an-nawawi kamar yanda imam an-nawawi ya faɗa wa ibn an-najim wa shawkani wa ghayruhum annahu al-muslim cewa wajibi ne akan muslimi idan arada an yadkhula fi salatihi idan ya nufaci shiga sallan shi an yabda bi izalati kulli adir yayi kokarin kawar da kullu aridin duk abin da ke bijirawa yumkin an yushawwisha fikrahu fiha duk abin da masallaci san zai sanya mara waswasi ya rikitar da shi a cikin sallah ya kaure shi lida saboda haka karihal fuqaha malaman fiqh ke ganin karhancin an yusalli ar-rajul mutun yayi sallah wa huwa yudafi'ul bawla aw al-gha'id mutun yana matse bawli ko bayan gari wa qad ja'a an-nahyu sarihan hani yazo a bayyane fi ma rawatu Aisha radhiyallahu anha cikin abinda Aisha ta ruwaita Allah ya yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi la yusalliyanna ahadukum bi khabar at-ta'am kada dayan ku yi sallah a gaban abinci wala huwa yudafi'u al-aqbafani ko kuma bayan gari ko bawali suna turowa yana maida su to kar mutum yayi sallah a wannan lokacin wa kadhalika hakanan idza hadarahu ta'am idan abinci yazo aw sharabun ko abin sha tatufu ilayhi nafsuhu kuma ranshi na sha'awan abinci to shi ma a lokacin sai mutum ya saurara har sai idan ya kammala cin abincin ya samu nutsuwa sannan abin da zai biyo baya sai ya biyo baya wa qad faqiha as-sahabatu ridwanullahi alaihim hadha al-ma'na hakika sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya dade su sun fahimci wannan ma'ana fa kana ibn umar radiyallahu anhuma Abdullah dan Umar Allah ya dade shi da baban shi ya kasance yuba ulaqu ta'am akan kawo abinci a ajje mas wa tuqamu salat ga kuma sallah an tsayar falayatiha hatta ya furga baya zuwa wurin sallar har sai idan ya kammala cin abincin shi wa innahu la yasma'u qira'at al-imam kuma yana jin limami na karatu me ya sanya yake hakura ya ci abincin sannan ya je sallan dan ya samu nutsuwa saboda idan ya bar abincin bai ci ba ya tafi da yunwa zai zama tunanin shi na wurin abinci kaga abinda ake bukata na khushu a cikin sallar sai zan babu shi kenan wa kana ibn abbas abdullahi ibn abbas ya kasance wa abu huraira da abu huraira radiyallahu anhum Allah ya dade su yudau lahumu ta'amun wa shiwa akan kawo musu abinci da nama a aji faja'al mu'azzin liqim mai kiran sallah zai zo yana nufin yayi iqama fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da baban shi zai ce masa la tajal kada kai garaje hatta na kula haza shiwa ba sai mun cin yana masa nan gaggauta su zai yi raba musu hankali ga nama raina so ga jami raina so da wadan dakata jami'in kadan a cin yi abincin wala naqumu ila salat wa fi anfusina shay a ba fa za mu tahi mun faci sallah ba a cikin rayukan mu ko wani abu wama ajmala ma qalahu as-sahabiyyu al-jalil abu darda radiyallahu anhu mamakin kyawun abinda sahabi mai daraja shine abu darda ya faɗa Allah ya dade shi min fiqhi al-mar'i ya faɗa cewa yana daga cikin fahimtar mutum ga addini iqbaluhu ala hajatihi shine fuskanta shi zuwa ga biyan bukata hatta yuqbil ala salatihi wa qalbuhu farig har ya zama ya fuskanci sallah zuciyar shi babu komai kana da bukatun abinci eh akwai bukatun abinci je ka ci abincin ka domin ka je sallah ba tunanin abinci a ranka amma ya za a yi ka hada tunanin abinci da kushuyi a cikin sallah ai da kamar wuya kana jin kishiruwa matsalanciya eh je sha ruwa ka je ka masallaka to duk abin da ka san zai hana ka nishadantuwa da gari da ubangijinka a cikin sallah kai kokarin fitar da shi tambihun muhim tambihi mai muhimmanci qayyad lafuqaha wa hadha alladhi zakarnahu anifan malaman fiqh sun qayyade abinda muka ambace shi dazu bi hali da halin da idza lam yakhaf al musalli fawata au khuruj waqti salat sun ce duk hakan zai faru ne idan mai sallah bai ji tsoron wucewa ko fitan lokaci ba amma idza khashya zalik amma in ya ji tsoron hakan fa innahu yusalli yayi sallan ma al arid lil mazkur tare da abin da ke bijiro mas wanda an ambace shi makhafatan ala hurmatil waqti saboda tsoron wucewan alfarman lokaci wa hadha ma rajjahu al bagawi wannan shine abin da imam al bagawi ya rinjaye wa nagalahu an nawawi kuma abin da imam an nawawi ya ciro shi an jamhurul ulama daga jamhuri na malibai a karkashin wannan nuqtar na biyu shine ba'un ta'kirus salat inda ishtidalil har jinkirta sallah yayin tsananin zafi ittafaqa al fuqaha'u malaman fiqh sun yi ittifaqi ala anna izala ala izalati kulli ma yu'iqul khushu'a akhadan min adillati shar'i sun yi ittifaqi ala izalati kulli ma yu'iqul khushu' mutun ya kawar da duk abin da zai iya hana masa samun khushu'i akhadan min adillati shar'i ruko da dalile na shari'a lima warada min tajwizihi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yazo na halarta wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da ta'khir az-zuhr fi hal shiddatil har cewa ajinki ta sallar az-zahr a lokacin da ake tsananin zafi li annal musalliya saboda mai salla law salla fi tilkal hal da zai salla a hali irin wannan lokacin da akwai zafi mai tsani rubbama zahaba khushu'uhu bi sababil har so tari khushu'in shi na sallah zai iya tafiya ya zan babu shi saboda zafin rana qala al imam al izz bin abd salam fi qawaidihi imam al izz bin abd salam ya fada a qawaid nashi yace kad yuqaddimu shari'u maslahatar rajiha ala maslahatin marjuha mai shari'a yakan gabatar da maslahan da ita ce mafi rinjayi akan mas'alar da an rinjaye ta fa innal mashya ila al jama'at mutun yayi tafiya zuwa sallan jam'i fi shiddatil harri a lokacin tsananin zafi yushawwishu al khushu'a yakan rikitar da khushu'i alladhi huwa afdalu awsafi salat wanda shi ne mafi fici a cikin sifofin sallah fa qaddama al khushu'a anan sai shari'a ta gabatar da khushu'i al mubadara a bisa yin sallah da wuri allati la tudanihi fi rutba wanda babu abin da ke kusantar wannan a matakin daraja a wurin Allah wa bi hadha al ma'ana da wannan ma'ana amara bil mashi ilal jama'ati bis sakina duk da hakan to sai aka yi umarni idan mutun zai masallaci jam'i ya tafi sannu a hankali a cikin nutsuwa wal waqari da lura ma'a ma fihi min tafwitin nida tare da abin da ke cikin tafiya sannu a hankali abin da ke cikin shi na tafwitin nida wato shine wutar da kira da aka yi an kira ya mutum hayya ala salat yanzu idan ya taho tafi sannu a hankali akwai yoyar rasa ruku'i amma duk da hakan saboda kada ya rasa khushu'i sai manzo Allah ce tafi sannu a hankali abin da ka samu ka sallata abin da ya wuce ka kuma ka cika li'annahu law asra'a saboda mutum da zai yi gaggawa lokacin da zai yi masallaci la dhahaba khushu'uhu da khushu tsoron Allah shi ya tafi ya zan babu shi anan fa kaddama shar'u ri'ayatul khushu'i al mubadara sai shari'a ya gabatar da a kiyaye samuwar tsoron Allah da nutsuwa a cikin sallah a bisa zai ke mata da wuri wa alal iqtida da ma kuma koyi wa kadhalika tu'akhkharu salat hakanan ana jinkirta sallah bi kulli ma yushawishu al-khushu'a da duk abinda ka iya rasar da khushu'i na mutum a cikin sallah kun fahimta da kyau kowane abu wanda zai dau hankalin mutum ya kasa samun khushu'i a cikin sallah hakan bashi jimun a cikin wannan shine jawazu taghmidul aynayn halaccin rinse idanu guda biyu idza kana yahsul khushu'u bizalik idan za a samu khushu'i zahaba jamhurul ulama jamhurul malamai sun tafi ila jawazi taghmidul aynayn a bisa halaccin rinse idanu guda biyu fi salati a cikin sallah fi halatin idza kana yahsul lil musallil khushu'u bizalik a halin da har idan masallaci ya san rinse idon zai haifar da khushu'i a cikin sallar tashi wa yasta'inu bihi hakan kuma zai nemi taimako da shi ala ihdari kalbihi fi salat a bisa taro zuciyar shi a cikin sallah khususan musamman idza kana yanshagilu basaruhu bima hawlahu idan har ganin shi zai shagaltu da abin da ke gefen shi ma'ana idan akwai wani abin da ka iya daukar hankalinka ta fuskan kallo da ido sai ya kasance ba za ka iya kubuta daga wannan abin ba sai ka rinse ido saboda ka samu nutsuwa a cikin sallarka ka samu khushu'i a cikin zuciyarka to babu laifi kai hakan qala an-nawawi imamu an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama ba'da an zakara bayan ya fadi ma naqalahu abinda ya shiru abinda ya naqalahu karahiyatahu anil mutawalli min ash-shafi'iyya ga wanda ya juya daga cin shafi'iyya bacin ya samu abin da ya ciro daga malaman shafi'iyya wa tahawiyu kan sai dai imamu tahawi yace wa lam ajiduhu li ahadin min ashabina ban samu wannan maganan ba da daya daga cikin abokanmu ma'ana wanda suke mazhabin su wal muqtaru annahu la yuqra wato abinda aka cirato daga shafi'iyya shine karhanci yin hakan makaruhi ne amma imamu tahawi yace ban samu wannan karhancin ba wal muqtaru magana mafi zabuwa annahu la yukrahu ba karanta hakan ba li'annahu yajma'u al-khushu'a saboda dun sai idan zai haifar da samun tsoron Allah wa hudur al-qalb da kuma tattara tunani a cikin zuciya wa yamna'u min irsal an-nazar zai hana mutun ya saki ganin shi wa qara zalika al-izz ibn abd as-salam fi fatawahu wannan shine abinda izz ibn abd as-salam ya zaba a cikin al-fatawa وقد روى تجويزه ام محمد بن سيرين يروي شي حالتين رنسي ido a cikin sallah idan zai haifarwa da mutun nutsuwa daga Muhammad ibn Sirin wa nakalahu zalika an at-tabi'ina shima ya ciro magana daga tabi'ai wa ruya an ibn Mas'ud kuma an ruwaita daga Abdullah ibn Mas'ud to sai dalil shine jawazul hikka halaccin susa wa masful arq fi salat da kuma halaccin shafe jibi a cikin sallah قال الامام ابن نجيم الحنفي ابن نجيم الحنفي يا فدا شيا ويكره الابص في الصلاه انكرهن تواسا a cikin sallah wa ta'rifuhu bi annahu fi'l laysa fihi gharad shar'i menene wasa a cikin sallah ana nufin bi annahu fi'l aiki ne laysa fihi gharad shar'i wanda babu bukatan shari'a a ciki wa hasiluhu tabbatashir maganar أن كل عمل مفيد للمصلي دكان أيكن دا زي زم أنفاني جمي صلى فلا باس أن ياتي به ونن باب لي في مسلا سيا إزوار شي ونن كو كسلت الأرق كمرقوج جبي شين إزالته في صلاة إدن جبي ياوى متو ياوى باب لي في إسان يحن لجا كو إدا أكو يحن كيشي سيد أكو ونك اللي سيد قوجي وهو قول مشايخ ونن شين مغنى من يمالمي wa amma man karihahu amma wanda yake ganin karhancin shi fa muraduhu abin da yake nufi annahu idza lam tad'u hajatun ila masihi idan ba bukatan a shafe jibin shi ko yake yunkurin shafe wato wannan sai ya zama nau'i ne na wasa wani sai mutum zai yi sallah a cikin yanayin da akwai zafi kware da gaske har ta kage idan mutum zai yi ruku'i ko sujudi kaga kamar jibi na kokarin ya shigo mar idan shi haka to wannan babu laifi idan mutun ya dauko kyalle ya sanya ya goge wa idza kana almar'u idan ya kasance mutum la yanshagilu bihi ba zai shagaltu da shi ba wa kadhalika alhikka bi yadihi haka nan susa mutun yayi susa da hannun shi fi badanihi a jikin hijais ya halatta wa inma yakunu abatan susan zai iya zama wasa idza kana li ghairi haja idan ba bukata mutun ya kirkire susa haka nan ta ganga ko misali mutun ana cikin sallah mutun ruku da shi haka yayi haka da ita yayi haka wannan duk wasa ne mun fahimta babu dalili sallar an hudar ba faduwa zai ba yanda take batta haka wannan allahumma babu laifi idan kayi sujudi sai ta tuntsule ta fadi in ka dauka yanka ka maida wannan bai zama laifi ba wa innama yakunu abasan idza kala li ghairi haja amma idza akalahu shay'un fi badanihi amma da wani abu zai gutsure shi a jikin shi ya cije shi wan shagala bihi ya shagaltu da wannan abin fala basa bihi ka wannan babu laifi misali cerna ka ciji mutum sai mutum yaji ba zai iya juriya ba sai ya murza wurin to wannan babu laifi ba za a ce wasa ba wala yakunu mai al'abasi wannan ba a lissafa shi a cikin wasa bi khilafil farqa'a sabanin amfani da yatsu mutum ka danna su haka suna kara kaga wannan wasa ne ka danna yatsa ka tana kara me hikima a cikin haka wani hawi zalik da abin da ya kama da wannan wa kadhalika shay haka nan abu idza kana madwiyan idan ya kasance a nade walam yakuli sujudi alai baya iya yiwa a yi sujudi misali shin fida ce gefen shin fida kuma ya nade wani sa'in zaka ga ana sallah sai iska ya dago tabarman sai ya wakito ta gaban ka wanda baya iya kai sujudi akan hakan sai ka mike ta to shi da nan sai ya fayi sawiyahu marra sai ya kama abin ana cikin sallah zai yi sujudi sai ya mike shi don ya samu daman yin sujudi li anna fihi islah salatihi saboda a cikin nan akwai maslahan sallah shi yin hakan babu laifi mun fahimta da kyau ko kuma kaga iska ya dauko wani abin da in kai sujudi akan shi to za ka yi shi ma kafin kai sujudin sai ka dauke shi haka wannan shi ma babu laifi Allah ya mana muwafaka da shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da shi wanda mu kuskure Allah ya fi mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafirci da kafirci abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sauransu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu shiga da imani dan uwan mu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yanda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so masu yin gurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka bada ikon bishi ka fahimtar da mu abin da ke kuskure ka bada ikon kauce ba na roƙon ki Allah ka samu farkon zukatan mu ka samu karfin shaitani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum